Kungiyar kasashen yammacin Afirka da ake kira ECOWAS a takaice ta mika tallafin kayayyakin abinci ga wasu jihohin arewacin Najeriya guda 8, ciki har da jihar Bondo, da yanzu hakan ke fama da yankunan hijira fiye da miliyan guda. Kungiyar ECOWAS din ta ce ta ga irin halin da yankunan hijira ke ciki ne musamman ma a arewacin Najeriya, don haka ta dauki nauyin taimaka wa waɗannan mutane da zai rage musu radadin matsalan talauci da karancin abinci da suke fama da shi a wurare daban-daban. Grema Ali Alhaji dai darakta ne a ma'aikatar samar da agajin na gwamnatin tarayyar Najeriya, da kuma mika waɗannan kayayyakin abinci a madadin kungiyar ECOWAS din ga gwamnatin jihar Bondo.
So Borno ta yi folin a cikin jihohin da aka ba wa wannan gudunmawa, da Borno da Bauchi da Yobe da Kogi da Katsina kuma Zamfara. Ita takwas suka yi amfani da suka aka suka amfana, kowane suka mashi mota biyar biyar.
Kamar da mai ne wannan gudunmawa ya kunsa?
Haɗi ne da dawa da masara, da mota biyar ne.
Kuma shi zai kai kamar buhuna na su.
Kowane mota na kan buhu 600. Buhu 1000 kenan. Mun bayar ne saboda a kashe mutane sai gudun hijira na camps. Basu da abinci su ya kamata ba wannan. Kuma mun gaya wa su kuma sema da kuma gwamnatin jihar Borno akan wannan gudunmawa na ECOWAS, Ministry of Humanitarian, a ba mutane su gudun hijira abinci.
Hajiya ya ba wa kulo da ita ce shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno, da kuma ta karbi waɗannan kayayyaki a madadin gwamnatin jihar, wanda ta ce sun tura wasu kayayyakin ga wasu jihohi da ke makwabta da jamhuriyar Nijar, sannan ma ta sake mika ƙoƙarinta ga sauran ƙungiyoyin kamar haka.
Kar a gaji da mu, abin mu ma mun ɗauka ba zai jingirta haka ba, amma da wasa da gaske ya jingirta, ya ɗauki tsawon lokacin da ɗan adam zai gaji. Ka san siffar rashin gajiya siffar Allah ne. So muna kuka Allah ya kara mana imani, ƙarfin imanin da kar a gaji da mu, da wasa da wasa muka ɗauki shekara fiye da 10 a cikin wannan abu, ba mu saman za mu kai haka ba. Insha Allah muna roƙon Allah, muna kira da malamanmu da talakawan da ƴan gudun hijiran da mu kanmu, muna roƙon Allah ya kawo lafiya gaskiyan da kowa zai walwala, wanda bai fata fi ƙarfinmu ba. Muna noman masara, muna noman dawa, muna noman gero. Rashin noman ne ya kawo wannan kunci da wahala. Da abin da muke bukata Allah ya kawo mana lafiya. ECOWAS din ma suka ga abu biyu ya haɗu, ga COVID din, ga kuma wannan shine suka kawo. Banda kafin ƴan ECOWAS ba su mun riga mun karba a Ministry of Humanitarian truck 144 wanda muka raba shi lokacin azumi ba dare ba rana. Adadin ƴan gudun hijira duka wanda ya kunsa a North East din kusan miliyan biyu ne. Sa'an miliyan biyu na 80% muna da shi. Muna da tumu da kanmu wanda muke kula da su a sansanin gudun hijira, muna da miliyan 246.
Yanzu haka dai gwamnatin jihar Borno na ta shirye-shiryen maida ƴan gudun hijira zuwa garuruwansu na asali, ko kuma wasu garuruwa da ke dama-dama, don ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake a baya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.